tsayo bakwancin wadin dalili ya samu.
To dan dalili ya samu bakwancin Ruqayyah Yusuf Aliyu.
To malama Ruqayyah ba mu labari ya takeije.
To labarin Ruqayyah dai ba wani mai yawa bane. Ina yi primary school ina a Bauchi. Na yi secondary school a Azari. Sai ban samu admission direct for degree ba. Sai na zo na yi professional diploma a BUK a Mascom.
Da wani course kika nema da farko?
Mascom. Na ma can Mascom nake so.
To ya aka biki samu ba biki ci jam bane ko kaga?
Ban ci jam ba. Abin da ya faru kenan so sai na ga mai kwana na zauna a gida sai aka ce ai ana wata diploma shekara daya professional diploma sai nayi da nayi Allah ubangiji sai ya taimake ni sai ji labarin ai idan kai wannan diploma din Maiduguri University of Maiduguri Mascom suna bada admission sai kawai nayi applying Allah cikin ikon sa kuma sai suka bani level 2 so kin ga ban bata wani lokaci ba yawa wani ya dina da ban samu ba first year sai Allah ya taimake ni kawai sai aka bani level 2 sai na gama a Maiduguri.
An fuskanci gwagwarmaya yayin da ake karatu?
Eh to ba dalibin da zai ce bai fuskanci gwagwarmaya ba gaskiya.
Ko wani ai da irin tasu gwagwarmayan da ya fuskanta?
Eh to ni dai gaskiya gwagwarmayan ba wani abu bane kawai ina iya cewa maybe yadda na kallafa raina in achieving abin da nake so na achieving ban yi engaging a social activities a makaranta sosai ba.
Karatu zalla.
Kala eh gaskiya. Gaskiya. Ana kiran mu yan boko addini amma alhamdulillah haƙata cimma ruwa. Wallahi ba ustazanci bane because me ne ustazanci ba ga kana sa hijab niqab safa da sauransu ba duk ba na sawa
boko addini kaman kana yi wa boko
ba irin kawai ni bokon tsantsana yi gaskiya ban samu lokacin yin wani abu ba ba cin bokon kuma alhamdulillah na ga ya min amfani saboda ko da na gama ni ce nay imagine best student during my year kuma dama Daily Trust suna bawa graduates in Mascom da suka graduate as best students sai Allah ya taimake ni suka bani suna bani kuma sai na fara masters din ina gama masters ina cikin ikon Allah na taba aikin jarida na aikin jarida shekara 3 da Daily Trust na fara Abuja suka dawo da ni Kano to daga nan kuma dama ina samun aiki na applying masters sai na samu masters ina gamawa Allah ya taimake ni sai Bayero suka dauke ni koyarwa to ina kuma zuwa Bayero ba bata lokaci sai na fara PhD na to alhamdulillah kuma cikin kankanin lokaci Allah ya taimake ni nayi na gama
yanzu an kammala kin zama doctor
alhamdulillah
to kin ce kin koyar da kike koyarwa da kika fara koyarwa ya kika tsinci kanki
sai ni dai dama koyarwa abu ne da nayi yake ban sha'awa tun feel as it because mahaifina koyarwa yi yauwa malami ne dan haka na tashi ina da sha'awar abu to ko da yanzu kuma da mutum muna makaranta ina irin tutorials din da ake da sauransu duk mutum nayi so da to da nazo gaskiya bazan ce ban kisan sabon abu bazan ce dai ban ji wani iri amma gaskiya ni ban samu wani kalubale ba saboda dama abin da nake so kenan kuma Allah ya taimake ni na samu kaina
a takaice kike duk abin da kika sa a gaba sai kin cimma
gaskiya
to yanzu ne burinki
to babban buri na yanzu a rayuwa na kammala PhD shine Allah ubangiji ya taimake ni na yi saukar alqur'ani
masha Allah banda fannin karatun boko kuma kin kai aya kenan ko zaki kara gaba
a to aya dai a ina so na dan tattaba wasu wajaji kamar ina so nayi ko da PhD ne a education sai kuma idan zan samu nayi masters ko kuma wata diploma dai a development communication
like I said I'm going to professor
ta ira kada ni da zazu ci tunda kin ga professor abu ne wanda rubuce zan rika yi da sauransu ba wai in shiga aji a koyar mun
Allah ta kawo rubuce
alhamdulillah ina iya bakin kokari na
ko presentation school
eh to bazan iya cewa na rubuta ba rubuta littafi na wawai ni kai da karan kaina ba amma na rubuce gaskiya da yawa na babbada a journals a kuma da wadda textbooks wasu sun fito wasu kuma suna process din fitowa kuma alhamdulillah a yanzu haka ma akwai journals da yawa kamar daga kudin nan bayan sun turo calls for papers zaki ga sun kira ni personally dan Allah in contributing yawa so kinga ai wannan indication ne cewa alhamdulillah na fara samun karbuwa
ina labarin aure bai takura karatu ba
to zan ce bai takura mun ba ni kamar abin ne gaba daya ya zo mun a lokaci da yawa lokacin da na gama makaranta ina gama service na yi aure na samu masters na samu aiki almost at the same time
duk komin
ke eh kuma yanzu haka yara na biyu kuma gaskiya mijina has been very supportive because duk a gidan aure nayi masters nayi kuma yi PhD ina kuma kin ga ba wani break street ina gama masters na fara PhD kuma alhamdulillah dukkan su a cikin shekara uku kuma ina gama
cewa adventure ku ne ake cewa born with silver spoon
to a to gaskiya ba na ce haka ba kawai dai maybe na ci da dedication
to wace irin shawara zaki ba matasa musamman mata
to gaskiya shawara da zan ba wa matasa shine duk abin da mutun ya sa a gaba yayi shi bil haƙi da gaskiya yaji tsoron Allah kuma ya zama cewa ya samu kanshi wani target da duk yadda zai cikin ikon Allah zai kokari ya cimma burinsa
dan dai na gode
to na gode sosai
baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.